Wasu 'yan majalisar karamar hukumar Mangu a jihar Plateau sun tsige mataimakin shugaban karamar hukumar Alhaji Garba Hassan, sun kuma dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. Daput Minister Daniel har tsawon watanni uku. Kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya bayyana min cewa sun dauki matakin ne saboda kasa aiwatar da wasu bukatu da majalisar ke ganin na ci gaba ne.
Yau muna neman wata 9 a office, ya gagara ba mu hakokin mu, salary ma watan mu 4 yanzu babu salary. Akwai abubuwa da yawa mun rubuta resolution na majalisa mun aika masa da shi wata 4 akan akwai gyare-gyare da muke so mu yi akan harkar revenue da yake shiga na cikin kasuwa namu na Mangu. Fatibo ɗin su mutane ya sa suwan da bamu gane menene ake a wurin ba. Mun zauna da shi mun bashi shawara yaki.
Da yake mai da martani shugaban karamar hukumar na Mangu Daput Minister Daniel yace rashin kuɗaɗe a karamar hukuma ne yake kawo tarnaƙi ga aiwatar da bukatun 'yan majalisar.
Ba ya kafin kudi duk abin da yake akwai ko workers ko education. So local government workers komu anhimu kanmu political appointees dukkanmu ina area na salary. Dole ne mu dauka da hantsi, muna yin aiki ne da hantsi.
Shi ko mataimakin shugaban karamar hukumar na Mangu Alhaji Garba Hassan yace kansilolin basu bi doka wajen furta kalaman da yace su ma sun gani ne a kafafen sada zumunta na zamani ba.
Wannan abin da suka yi abin da hariya ne. In su suna proclaiming su masu yin doka ne, sai su shiga dokan akan doka, kuma har ga Allah duk abin da su suke nema babu taya da mu alamu fahimtar alamu sani a shugabanci da muka yi laifi. Duk zargi ne kawai, kuma zargin da suka kawo babu hujja a kai.
Daga karamar hukumar Jos ta Arewa ma wasu 'yan majalisar sun aike wa shugaban karamar hukumar Shehu Bala Usman da takardar gargadi na tsigewa. Awalu Babala Dan Garba da ke wakiltar Garba Daho Ward kuma mataimakin shugaban majalisar yace sun nemi tsige shugaban karamar hukumar ne saboda suna zargin sa da almubazaranci.
Daga cikin laifuka da ake hukumar shi da shi, akwai ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba. Akwai kwangilolin da ba a cire kuɗaɗensu ba a yi ayyukan ba. Akwai karɓar rance ba ta hanyar da ta dace ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin tuhume-tuhumen da ake mishi.
Shugaban karamar hukumar na Jos ta Arewa Shehu Bala Usman a martaninsa ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi bai riga ya samu takarda daga 'yan majalisar ba.
Sun wannan ma maganan ba kwata-kwata sai yanzu ma nake samun labari. Da kuma ina ganin akwai wannan magana, to dole ne akwai proper way wanda ake ba mutum da an bani wadansu takarda, to ba wani takarda da aka bani.
Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa kenan Shehu Bala Usman. Lokaci ne kadai zai bayyana yadda za a warware wannan dambarwa da ke zama ba wani sabon abu ba a lokacin demokradiyya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.